babu magani na san kaunar ki babu ranar bari ki san kici sarauni ya tincan fada ta san ki ban dara ta koran da can ko zaki haifa duka taran arfa zan jira ki kike san ba zarafi da raye ba inda rabo zaki zo gidana